Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan lasariya, suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 29 ga watan Yuli shekara 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
A yau Laraba, wani rukunin musulmai da ba su da yawa suka isa birnin Makka domin fara gudanar da aikin hajjin bana. Ana sa ran mataimakin shugaban kasa Mike Pence zai kai ziyara jihar North Carolina a yau Laraba don assasa kudurin gwamnatin Trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba. Vietnam ta samu mutum 30 dauke da cutar coronavirus bayan kwashe kwana 100 ba tare da ganin wani ya kamu da cutar a cikin gida ba.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya a Najeriya ta fitar da wani gargadi cikin kakkausar lafazi ga 'yan kasar. Haka kuma za ku ji cewa jami'an hukumar fitaucin miyagun kwari a jamhuriyar Nijar sun yi nasarar kama tabar wiwi. Muna kuma tafi da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Bisalawu, assalamu alaikum. Barka da maraici ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba, wani rukunin musulmai da ba su da yawa suka isa birnin Makka domin fara gudanar da aikin hajjin bana wanda aka rage adadin waɗanda za su halarta a sanadiyar annobar coronavirus. Maimakon sama da mutum miliyan 2 da ke zuwa aikin hajji a kowace shekara daga sassan duniya domin cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci wanda akalla ake so mutum ya yi sau ɗaya a rayuwarsa zuwa wani wuri mafi tsarki ga mabiya addinin Islama. Hukumomin ƙasar sun taƙaita aikin hajjin bana ga 'yan ƙasar Saudiya da baƙi mazauna ƙasar mutum 1,000 kacal waɗanda aka tantance a makonnin da suka gabata. An yi wa mahajjatan da shekarunsu suka kasance tsakanin 20 zuwa 50 gwajin cutar COVID-19 gabanin shigarsu Makka, inda aka buƙaci su killace kansu tsawon mako 2 a dukkanin otel ɗinsu kafin su iya gudanar da aikin hajjin. Kazalika, za a buƙace su da su sake killace kansu tsawon mako guda bayan kammala aikin hajjin. 'Yan makonni gabanin fara sabon zangon karatu a wannan shekara, ana sa ran mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zai kai ziyara jihar North Carolina a yau Laraba don assasa kudurin gwamnatin Trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba. Sai dai kuma shugabanni da wasu 'yan raji a jihar suna ba da shawarar da a ƙara baiwa hukumomin gundumomin damar yin zaɓi kan yadda suke so su gudanar da karatun saboda cutar coronavirus. Ofishin Pence ya ce zai ziyarci wata makaranta da ke wajen ofishin Raleigh, inda kimanin ɗalibai 300 suka fara ɗaukan darussa a makarantu. Kana zai halarci wani zauren tattaunawa domin duba irin matakan kariya da aka ɗauka a makarantar. Sake buɗe makarantunmu domin yaranmu su koma karatu ne abu mafi a'ala ga 'ya'yanmu, Pence ya ce a yayin wata ziyara a Indiana. Ya kuma ƙara da cewa yin hakan ya fi dacewa ga iyalan da ke aiki. Wasu daga cikin tsarin makarantun ƙasar mafi girma, ciki har da Los Angeles, Atlanta da Houston, tuni suka bayyana cewa za su koma karatu amma ta yanar gizo ne kawai. Ganin sabbin mutane 30 da suka kamu da cutar COVID-19 a birnin Da Nang na ƙasar Vietnam tun a ƙarshen makon da ya gabata ya kawo ƙarshen kwana 100 da ƙasar ta kwashe ba tare da ganin wani da ya kamu da cutar a cikin gida ba. Gabanin hakan, jama'ar ƙasar sun kasance cikin yanayi na nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan lokaci yayin da cutar take ci gaba da addabar sauran sassan duniya. A halin yanzu, sabbin alƙaliman waɗanda suka kamu da cutar sun sa hukumomin ƙasar ta Vietnam cikin yanayi na rudani kan yadda cutar ta kasance cikin al'ummar da yadda mazauna garin suka harbu, duk da cewa mafi akasarinsu ba sa tafiye-tafiye. Ita dai Vietnam ta kasance abin sha'awa ga ƙasashe da dama, musamman kan yadda ta yi maza-maza ta ɗauki mataki a lokacin da cutar ta ɓarke, inda har ta ruwaito cewa babu wanda ya mutu sanadiyar annobar. Sai dai kuma ƙwararru sun ce akwai yiwuwar cutar ta iya sullubewa ta wata kafa ba tare da an sani ba.
Kafin Aisha ta sake dawo mana da wasu ƙarin labaran, za mu leƙa Najeriya, inda hukumar tsaron gida ta farin kaya DSS ta fitar da sanarwa mai kakkausar lafazi akan 'yan Najeriyan da ke ƙullan-ƙullan ta da ƙayar baya a ƙasar. Daga Abuja, ga rahoton da Umar Faruk Musa ya haɗo mana.
Hukumar tsaron kasa ta DSS a Najeriya ta fitar da sanarwar da ta yi wa al'umma gargadi cewa ta gano waɗansu 'yan tsiraru suna nan suna haɗa kai domin yin amfani da wata damar da suka samu gurin ta zaune tsaye da kuma hana Najeriya zaman lafiya. Malam Shehu Usman jami'i ne a hukumar ta DSS kuma ya mun ƙarin haske dangane da abin da wannan sanarwar tasu ta kumsa inda yake cewa.
To cikin bayanan da muka samu cikin kwanakin nan wato akwai wayar da suke haɗa baki ƴan ƙungiyoyi ne wayar da dama su suna faman cewa suna neman su bijire daga ƙasa su haɗa wata ƙasar tasu. To sun haɗu tare da wasu wayar da muke kira wato kaman ƴan siyasa ne wayar da suka ga ba su samun abin da suke bukata to su haɗa baki da wayannan mutanen su kawo mana hitina su raba kawunan mutanen ƙasa suna kawo wasu abubuwa wanda dai zai kawo kama a ce rabiyan hankali tsakanin wayanda suke cikin ƙasar nan fannoni daban-daban wadda ake kira a turanci kaman geopolitical zones haka saboda an san akwai dan bambancin zaman wuri ko na addini ne ko kuma na harshe ne to sai su amfani da wannan su dan ingiza mutane su dan kawo tashin hankali cikin ƙasa. To wannan abun mun ga cikin kwanan nan ya karu sosai shi yasa muka fitar da wannan sanarwa.
Yaushe ake sa ran za ku kamo ko za ku fara tuhumar wayanda kuke zargin suna wayannan kulle-kullen?
To insha Allah muna kan bincike kuma mun dan yi nisa muna ƙara tattare bayani akan wayannan kungiyoyin da wayannan mutane. To duk lokacin da muka samu hujja isasshe to lallai mutanen ƙasa za su ga irin mutanen da zamu fito da su da kungiyoyi kuma zamu gurfanar da su gaban shari'a insha Allah.
A matsayin ku na hukumar bincike wanne mataki kuke dauka domin ku fitar da tsare-tsaren da zai hana irin wayannan kungiyoyin samun nasara wurin kulle-kullen da kuke ce suna yi na tare zaune tsaye ko hana ƙasa zaman lafiya?
To kamar yadda na bayani farko da muka fara magana cikin kundodin aikinmu akwai rukunoni kala-kala to cikin wasu rukunonin akwai na dama a samu a kawo zaman lafiya cikin mutane a ƙasa inda muke aiki tare da mutane a karkara har zuwa karamar hukuma har zuwa jiha har kuma nan zuwa wato ma'aikata ta federal government. To daga dagaci hakimai da wasu manya haka na can karamomin hukuma to dama muna da kaman committee da muke kira haka peace committees wanda kullum muna amfani da wannan muna magana tsakaninmu da wayannan mutane duk inda ake da dan korafi a fito da korafin a fada ya kai ga gwamnati kuma ta yi aiki a kai ta dan gyara.
Malam Shehu Usman kenan jami'in hukumar DSS a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya.
A gai da Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da wasu karin labaran.
Fitaccen kwararren masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka yayi gargadin cewa yayin da ake samun nasara mai ma'ana a game da samar da rigakafin cutar COVID-19 a fadin duniya ya zama wajibi mutane su kasance sun gamsu da sahihancin ta. A wata hira ta musamman da yayi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a daren Talata, ma'aikacin cibiyar lafiya ta ƙasa Dr. Anthony Fauci ya ce aikin samar da maganin cutar na sauri lura da yadda ake buƙatar maganin cikin gaggawa sai dai ya ce mai yiwuwa hakan zai iya sa a nuna damuwa kan rashin ingancin maganin. Fauci ya ce sai an yi aiki tukuru wajen wayar da kan al'umma don a kwantar musu da hankali. Muna so mu tabbatar cewa ba mu ɓoye wa mutane komai ba. Muna kuma so mu gamsu da cewa saurin da ake yi na neman maganin ba zai hana a tabbata an kiyaye lafiyar jama'a ba, sannan ba zai sa a karya ka'idojin da binciken kimiyya ya shimfiɗa ba. Daga ƙarshe jaridar New York Times ta ruwaito cewa masu satar bayanai 'yan ƙasar China sun yi ta yin hutse a jerin na'urar kwamfutan Fadar Vatican tun daga watan Mayu a wani abu da ake gani yunkuri ne na yin leƙen asiri gabanin wata muhimmiyar tattaunawa da cocin Roman Katolika za ta yi da ƙasar China mai bin ƙarin kwamisananci. Jaridar ta ruwaito cewa wannan kutse da wani kamfanin tsaron yanar gizo mai zaman kansa na Amurka mai suna Recorded Future ya gano ya kasance karin farko da aka kama masu satar bayanai 2000 suna kutse akan Vatican da wani rukunin wakilan fadar da ke zaune a Hong Kong wanda ke tattaunawa da ƙasar China akan matsayin coci a ƙasar ta Sin. Jaridar ta ce ƙwararru a fannin tsaron yanar gizo na Recorded Future suna zaton masu satar bayanan suna yi wa gwamnatin Sin aiki ne.
Be Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar jami'an hukumar yaki da fitaucin miyagun kwayoyi sun yi nasarar tsarki wasu mutane bakwai dauke da ɗaruruwan kilogram na tabar wiwi haɗe da miliyoyin sefa da aka ɓoye a wata trailer da ta isa birnin Yamai. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kimanin kilogram 240 na tabar wiwi da aka nannade a sinki-sinki ne hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta ƙasa wato Okritis ta kama a hannun wasu diloli waɗanda dubunsu ta cika bayan da 'yan sanda suka gudanar da binciken kwakwaf a trailer da suke jaye da ita ba idan kuɗaɗe mararan da aka kama a hannunsu. Mataimakiyar daraktan hulɗa da jama'a a hukumar 'yan sanda ta ƙasa kwamishiniya Nana Aishatu Usman Bako ta yi mana ƙarin bayani lokacin da aka gabatar da waɗannan diloli a gaban manema labarai.
Mutanen nan bakwai cikinsu uku 'yan ƙasar Nijar ne, hudu kuma 'yan ƙetare ne. Kwayar da suke ɗauke da ita wajen kimanin kilogram 245. Kwayan nan kuma tabar wiwi ce. Kwayar ga sai da ta ƙetare ƙasa wajen uku kafin a samu a aza hannu biskanta a nan ga Niyami. Sun ɓoye ta ne a cikin wani lungu na cikin mota da in ba wanda ya san aikin shi ba. Muraran kuɗi miliyon 250 da 'yan kai an ka samu biskansu da babban mota ta ɗaukan kaya da ƙaramin mota guda da kuma babur.
Babban alkali mai tuhuma procureur de la republique da mukarrabansa sun ziyarci ofishin hukumar ta Okritis domin jinjinawa ma'aikata sakamakon gamsuwa da nasarorin da suke samu a wannan yaƙi da ke buƙatar haɗin kan al'umma. Madam Maidama Hadiza na daga cikin mataimakansa.
Usata da ake masu ƙarfi wani fashi da makamiji in ka iske mutanen nan cikin maye ne suke na kwaya. Ana atake mu ta ko ina terrorism ga sanin duka in ka tayi kwayan nan ce su shata kuma da saidatan da suke samun kuɗin da suke samun makamai. Kuma hallau tattalin arzikinmu yana rankashewa saboda wannan ba kuɗi bane na albarka da yake iya shiga cikin sistemin bankokinmu ƙasa ta yi amfani da shi. A'a,
safarar miyagun kwayoyi haramtacciyar sana'a ce da duniya ta tanadi hukunci mai tsanani akan duk wanda ya jefa kansa cikin wannan danyen aiki kamar yadda abin yake a nan Nijar. In shi procureur Mamman Tsayebu Isa.
Ce trafiquant comme par les traditions vous savez ils seront poursuivis devant les tribunaux.
Yace kamar yadda yake a al'adance waɗannan diloli za mu gurfanar da su a gaban kuliya. Na faɗa a ɗazu cewa kwaya ce da aka shigo da ita daga waje, abinda ke nufin fatauci ne da ya shafi ƙasa da ƙasa. Jamhuriyar Nijar ba ta wasa da irin wannan al'amari. Dalili kenan doka ta tanada hukuncin ɗaurin da ka iya kaiwa shekaru 30 ga duk wanda aka samu da irin wannan laifi. Za mu yi tsayin daka don ganin hukunci mai tsanani ya haukansu. Hukumar 'yan sanda ta sake nana ta kira ga al'ummar Nijar akan buƙatar ba da haɗin kai don ganin an murƙushe wannan al'amari da ke ci gaba da bujirowa da wasu sababbin salo a kullumin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Barka da warhaka, kuma barka da sake kasancewa da mu a cikin shirin ciwon yammaci wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mukunzu. Idan ne sauraro na biyar shirin ciwon yammaci a makon jiya, mun kawo muku tattaunawa game da yadda wasu dangin ma'aurata ke janyo rashin jituwa tsakaninsu da iyayensu, sai kuma wasu dabaru da za a iya amfani da su wajen kaucewa aukuwan hakan. Inda muka karɓi baƙuncin Hajiya Saudatu Shehu Mahadi, babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙoƙin mata da tabbatar musu da adalci RAPA, da barista Abida Hanafi Abdullahi, ma'aikaciya a babbar kotun Abuja. Kafin mu ƙarƙare wannan maudu'i, ga wasu 'yan gutsire daga hirarrakin da muka kawo muku a baya wanda ke fito da matsalolin da ake fuskanta da kuma irin shawarwarin da za su iya taimakawa wajen samar da masana.
wato shi ne mai dan hali ko shi ne babba
haka
da kuma in shi ne babba dole kowa zai yi kan kallon shi in shi ne hali ne kuma dole kowa zai yi kan shi ne ake fara ma samun matsala da shi inda wata ba za ta iya hadari ma danki shi ko wanda gidanta gidan dan uwan shi ko kuma gidan gidan shi ko kuma su shi ko su baje mata kici iko da kike ni kuma da haka abin da ya danganci ne da duk al'amarin ne ta kuma abin fadi kamar mu a wurin rafa abin da muke cewa komai za ka yi ka sa shi akan cikin adalci in kai aka mawa za ka ji dadi da duk karkai kafin da ya aure ya dena mai kaza kuma ba haka bane wani kamar yadda Hajiya ta ce sa ido ne kana gani wani abu ma ku ba mamijin ne yayi ba kai ka sa kudin ka ka saya kai kai da kanka amma sai a ga a cikin dan uwan mu ya koma amma shi bai da aiki tun sai mata kaya bai da aiki sai gyara mata gida bai kuma alhali ba ma haka bane yana yi ba ma duka abubuwan yake tayi amma ba ta fito ta fada musu gudu yawanci bai sa idon nan shi ke haifar da mutu ba zan manta ba wata shekara a ci ga ci mai gida na ce babu wanda kai ka arziki duniya to mata ka da uwar ka suna shi saboda in na ji Abida tana fadin cewa ita ba ta san wannan abu gaskiya ni ban ma san da kai uwa da uba mu sani kuma an ɗauke mu niyan shekara ta 45 gidan mu kuma sai da na gama yanka shi na gama ina isi na mai aure da ni ne in fitin sa mu kanshi a cikin wannan al'amari ya shiga tsakan mu ya a fiske saboda ba da inda zai kai kowa amma shi yake ce take ta ɗan uwan shi mata ko kuma idan ɗan uwan shi mata ne cikin ina zai kai shi ai ba da wasu
sosai
shi ya rubuta da ɗan uwanta ya zo da ita na biyu ita mata kullum sai ta an ci ita ce za ta yi haƙuri ke haƙuri ya zai yi ai ɗan uwan shi ta fita ma ai ɗan uwan ta bari to namijin da ya samu wani shi zai yi kokari ya jajirce na farko ya nuna ma ɗan uwan shi ban da uwa ba uwa ku ba inda aka iya da ita sai ta ita ba 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 musanya kuma ya ciki to aka za a yi amma sister ko ɗan uwa amma zan iya ce miki in kika samu riya ta kuɗi ana neman zan zauna ba ko kuma ni tafiya zan yi kin samu kesi goma na matsalar zamantakewar aure uku cikin ku za ki iske akwai sa ido akwai sa hannu akwai kuma da bakin wani walau ɗan uwa walau aboki walau kawa
kamar ai aure za ka ji kullum ana kai haƙuri kai haƙuri sai kai tunanin tunani ne ce ina son mutum ba to wani haƙuri kuma zan je in yi da muna soyayya muna jin daɗi wani haƙuri kuma to sai ka zo kai auren ka ga yadda kake tunani ba haka ba ne to abin da na fahimta shi ne soyayya a waje kanin aure ina tunanin shi ne theory shi kuma bayan aure shi ne practical to in kana sa auren ka yayi daɗi ko menene kai zaka sa a ciki kamar yanzu a baka kunu ne ba shiga in ka sha ga zaka ji daɗi ba amma in ka je ka sa daidai shugan da kake so shi ne daidai daɗin da zaka ji daidai madaran da ka sa daidai daɗin da zaka ci to yakin da zaka yi shi ne ka yi yakin daidai gwargwadon abin da kake iyawa kuma ka fahimtar da cewa ka shiga abin nan ne saboda Allah to duk abin da za a yi maka yakin da zaka yi zaka yi yakin ne saboda Allah ba wai dan
zamu tashi akan bayanan barista akan irin nasihar da iyayenta suke mata kafin a raka ta dakin ta
aure an riga an nuna mu wa'annan fa ba don kimiji bane dan uwan ki ne so da zaki kula da su haka zaki kula da su duk da nake ma mama da haka nake mata zamu zauna mu yi labari mu yi komai kuma ka zo ka gansu su ba za ka ma ce waye wa mama na ba waye ne ko mama ne
Abida ki kilo kun sa a gare ku kai aure
eh to gaskiya akwai bambanci ne Hajiya
akwai bambanci serious bambanci ni abin da na fara samu culture shock
Kai kake sa duka kake sa wa a cikin ka ko shi ko mace saboda mace shi zai sa zaman miki bawa ya zama mai ƴan uwan ka da rayuwa kai ma a gaci da kan ƴan uwan shi zai sa zaman miki bawa ya zama mai ƴan uwan ki bawa kin sa aka kai ko inda ke fa zai miki abu idan ki kwana na zuwa ƴan uwan ki ba ce ba haba wani sosai to kai wata kawa ta ga ni da mijin ki na neman ki fara rayuwa ki ka ɗauki wace ka faɗi mini shi ba ko kuma kin boye mini shi
gani so wato kuma ni abin da dama na so in kara ma wanda ma agida shine ko ni primary counseling da zaki ita rayuwa kullun akwai wata sabuwar chapter a cikin dia kike sa wani abu yanzu ko me tsanin cikin da sabon abu a cikin wannan cikin aure. So, in a premature counseling is very good. And Makuma is a thing Abu Hua on the pillar and then you coaching mechanisms. The Tarbiya to the Iman and to the Tarun Island to the Tarun Island. The Chiang Kabara is very good. You make it one time to that what you really like. So, yes, I don't know my element, but the question of the Abu Anat, Aichi, Akamuma, Mimuanu, Project Muna, Oshima. So we must have relationships. We must have the relationships. We have to have the relationships. Allah has given us a good brain, man, a good shoe, a good man. And change there. So we have to have a good mother. If we have a good wife, we have to have a good husband. We have to have a good family. We have to have a good job. We have to have a good career. We have to have a good house. If we don't have a good job, we don't have a good career. If we don't have a good job, we don't have a good life. We have a problem with our children. We have to have a good job. We have to have a good job. We have to have a good job.
We have to have a good job. We have to
have
to take your word and life
to
the competition for attention to earn. Is that what
you should do? Ana shirin kariya ta saboda kada ya masa ake aure ba ai duk wannan abu da mun bayyana da mun hajiya kariya shi da ya mata sai da sun mu kan shi wata hudu da ce da ki ne da mun din ki ba ko san ne shi sun kai shi shi da shi a cikin aga eh shi Allah da shi kuma ni ga ni ga na mata da shi ba dai shi in mun fara wani shi da mun ba da ce ki shi a akwai kuma kira
da Aisha yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu waro kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon na farko a yau ya fito ne daga Hussein Abadambam a karamar hukumar Dambar jihar Bauchi inda yace muna taya dalibai yan ajin karshe na secondary masu zaman jarabawar karshe a kasar mu Najeriya murna bisa sanarwar amincewa da bude musu makarantu da gwamnati ta yi ranar 4 ga watan Agusta mai zuwa. Fatan mu Allah ya sa kar gwamnati ta amai talashi kamar yadda ta yi a baya. Sai kuma sako na gaba daga angon Jamila da Fati wato Ado Salati Goma ga Annabi Richau shi kuma cewa yayi gaskiyar maganar sauye-sauyen sheka daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya da wasu manyan ƴan siyasar Najeriya ke yi zai ja masa bakin jini ga magoya bayan su domin hakan tankar kwancewa mabiyansu zani a kasuwa ne a daura musu shi a gida. Da fatan ƴan siyasar ƙasar mu za su yi amfani da wannan shawarar tawa don kaucewa da dana sani marasa amfani domin tsalle ɗaya ake yi a fada rami amma sai a yi tsalle sau dubu ba a fito ba. Shiko Yakubu Abdullahi Dambam cewa yayi salam VOA Hausa. A yau na rubuta muku wasiƙa ta ce akan matakin da ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta ɗauka na buɗe makarantu don rubuta jarabawar WAEC da NECO. A gaskiya wannan wani abin farin ciki ne. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa a rubuta jarabawar lafiya a kuma samu sakamako mai kyau. To sai kuma sako na gaba daga Mahmud Salu Kaura na Moda a Zamfara. Shi kuma ya ce mun yi maraba da wanke Dr. Akewo mai Adishina daga zarge-zargen aikata ba daidai ba a jagorancin bankin raya kasashen Afirka. Da matan farko muna hasashen bita da kulli ake yi wa dan kasar mu Najeriya da fatan Allah ya bashi nasara a wa'adi na biyu da yake nema. Sai kuma sakonmu na ƙarshe da muka samu daga Rewanu Ibrahim London, shi kuma cewa yayi salam VOA Hausa. Sake bude makarantu na ƴan ajin ƙarshe da gwamnatin tarayya ta yi, hakan yayi daidai domin ɗalibai sun kosa da zaman gida. To ma dalla mu kuma gode ku ci gaba da aika mana da sakonni.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
A yau da Laraba, wani rukunin musulmai da ba su da yawa suka isa birnin Makka domin fara gudanar da aikin hajjin bana, wanda aka rage adadin waɗanda za su halarta a sanadiyar annobar coronavirus. Maimakon sama da mutum miliyan 2 da ke zuwa aikin haji a kowace shekara daga sassan duniya domin cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci, wanda akalla ake so mutum ya yi sau ɗaya a rayuwarsa zuwa wani wuri mafi tsarki ga mabiya addinin Islama. Hukumomin ƙasar sun taƙaita aikin hajjin bana ga 'yan ƙasar Saudiya da baƙi mazauna ƙasar mutum 1,000 kacal, waɗanda aka tantance a makonnin da suka gabata. 'Yan makonni gabanin fara sabon zangon karatu a wannan shekara, ana sa ran mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zai kai ziyara jihar North Carolina a yau Laraba, an asasa ƙudurin gwamnatin Trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba. Sai dai kuma shugabanni da wasu 'yan raji a jihar suna ba da shawarar da a ƙara baiwa hukumomin gundumomin damar yin zaɓi kan yadda suke so su gudanar da karatun saboda cutar coronavirus. Ofishin Pence ya ce zai ziyarci wata makaranta da ke wajen ofishin Raleigh, inda kimanin ɗalibai 300 suka fara ɗaukan darussa a makarantu. Ganin sabbin mutane 30 da suka kamu da cutar COVID-19 a birnin Danan na ƙasar Vietnam tun a ƙarshen makon da ya gabata ya kawo ƙarshen kwana 100 da ƙasar ta kwashe ba tare da ganin wani da ya kamu da cutar a cikin gida ba. Gabanin hakan, jama'ar ƙasar sun kasance cikin yanayi na nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan lokaci, yayin da cutar take ci gaba da addabar sauran sassan duniya.
Masu sauraro, anan muke ga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma a shirin mu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya zurta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azar ta yana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumar da na shirya na kuma gabatar daga birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.